عائشة جودنا سوكي
يا سيدة
بدي عائشة جودنا سوكي kaji tambura mallam zaka ga na sarki ne kashe ai chota makamin ki na da girma ne ki samu komai yau zahiri da buya ne kici kawai matsaya mun tsaya bayan ki
sayyida fatiha aisha chota na soki
na yarda na kuma gane su fa da sunan ki gane yau ke ce zauna kan gadan mulki mai sanya sadi da gausar wara ya zo gunki mun gane girman ki na badi ne da filin ki
sayyida fatiha aisha jota na soki
aduk wanda ya sha daga tai ko bai bidar talki mai lafiyar ruhi shi yake tunanoki karfin jiki shi ne sanadin fita ki sayyida ta fito dole ne a gaishe ki
sayyida fatiha aisha jota na soki
sanne zai samu yadda abinda maza ke bi dari shikin bamu kace kawai huzurori dare da rana mu taken ki mamaki mai gaji da mamaki
sayyida fatiha aisha jota na soki
fatan shine Allah ya ja da kwananki sannan ya kara miki lafiya gabanki inda kika jire sau musa cikin naki amin saboda irin hidimar mahaifinki
sayyida fatiha aisha jota na soki
to in ga kikin zo ba za kama sunan sa tsirin abin da ta sha ne ya sa ta bunkasa komai ta nema gunshe wuta ke zai amsa ruhi yana gigita da yaji kamshinki
sayyida fatiha aisha jota na soki
wane mutum ya fahimce ki ko ya gano ki wane mutum ya ga sawun ki hayar riske ki wane ido ya ga kwayar idan ki gamza ki girman ta jallin ki ya sa rijalun gaishe ki
sayyida fatiha aisha jota na soki
amin samu sirrin komai da bingurabin ki samu daidai tone da dabar kewan ki kura ki kauce in kinki in kira zaki dadin zamane ya sa muke ta hirar ki
sayyida fatiha aisha jota na soki
abata da hutu kullum tana cikin aiki babbar tukunya in baki bayan girki babi da zance daidai ka ji shi ba sirki in samu gausi daga kirbi da da ya baki
sayyida fatiha aisha jota na soki
alale baraba da saukar ki mai farin hali kace kike gyarawa da warware kulli kace kankar gannan ta majalisar koli kace sahun gaba kowa ina bayan ki
sayyida fatiha aisha jota na soki
sabun kashe ga kya sabun fari wallahi yau sai da san ki ne cikar buri taskara bin soke ce kike rabin jari dai mu ki ba mu fatiha saboda girman ki
sayyida fatiha aisha jota na soki
kin zamo sarari mai kure gudun doki sirrin ganin gausar laina hanninki cukar da nai tai ja sayyida ki sata ki da sayyida karama hadima alalarki
sayyida fatiha aisha jota na soki
mun bi take mun samu da bin ne wa sayyidar mun ta babu girman ki yau mamma fatiya ya zamo namu ita ba ta bace kullum tana cikin haki
sayyida fatiha aisha jota na soki
aikin gausi a dukkanin hali yau duk mazaje daga ke suke baje koli ni ban mace da bayina gani da ibdali ta kashe ruba shine yake ta gaishe ki
sai da fatiha aishe ta tana soki
ayau sai da jiki shewu ta zama wasani furar ruwan sambar hama mamma ta bani miran suwa cikin sanki ba ta doni mai sanya yanke ni gare ki ya tarwai ki
sai da fatiha aishe ta tana soki
Siddiqui ya ce ita alfa matsayinta ita mu'mina ce kuma kashifa matakinta mace zubiya cikin shehu kun ji takenta na safarin saki ban fitar bakin saki
sai da fatiha aishe ta tana soki
mun kasa bambance zufarki a cikin tasa mun kasa gane sunanki a cikin nasa ya zamu gane buyanki yawa kuyansa labaiki mama na mai mai alwacin daki
sai da fatiha aishe ta tana soki
to sarki ake yi wa tambari da algaita dukan alaka in babu sanki na farta shauki da zaukin so shi ya samu kewanta fata muke Allah ya yi ta ja da kwananki
sai da fatiha aishe ta tana soki
wallahi mu san ki gare ni a zama dole babar magautan mu na yau da gobe kin kulle kai duwan ta kama mata fille tarin gaba da na ganshi masarautar ki
sai da fatiha aishe ta tana soki
abiki ai da ce wanda ya kiya ta be ne sawon farko wanda mamma ta zabe bikin mu ba shakka lamarin sa ya kwabe ni danki ne dan zaki tilaz ya zam zaki
sai da fatiha aishe ta tana soki
aya sai da dangin ma na mamma mai chota da martabar ta da girman ta gun mahaifinta ki nazaran lidbi damuwa ki kore ta da martabar she chota da matakin ki
sai da fatiha aishe ta tana soki
domin shuaibi ya mai dai sa ta mai fusa domin khalifa Musa kisa na bin kasa da martabar shayati ku dan tsayawar sa domin fituwa ta mai yar wa sai tuwa raki
sai da fatiha aishe ta tana soki
na gaida kai malam sai sa mai farin hali kamar tabarka cikin mamma ta zama koli Allah ya kare sai ma dukkanin hali shukrana dan mamma fatiha hadimin kirki
sai da fatiha aishe ta tana soki
sarki sharif uba baban fatila jan zaki kine nuna mana martaba da girman ki shi mata mami yana mika gaisuwa gunki baban najatu baya musu da cewar ki
sai da fatiha aishe ta tana soki
mai sai ya san sunan wanda ya rubuto ta abewo ta ka dan abai shi ya tsaro ta dagun fatiha baban fatiha ce haka Allah ya kara mana martaba halarki
sai da fatiha aishe ta tana soki
Sai da fatiha aishe ta tana soki.